wata Muhammadu Buhari ta yi mutu wajen yaki da cin hanci da rashawa da suka hada da kwato dukiyoyin kasa da ake zargi tsaffin jami'an gwamnatin baya sun mawure kawai yanzu dai gwamnati ta ce ta kwato miliyoyin daloli da biliyoyin naira tare da kaddarori a inda akasarin tsaffin jami'an da aka kwato dukiyoyin a hannunsu sai suke fuskantar shari'a a kotuna daban-daban na Najeriya sai dai kuma a yanda gwamnati ke wannan yaki da cin hanci da rashawa a waje daya matakan da gwamnatin ke dauka na yi wa tattalin arzikin kasar gyara ko kuma hana satan kudin gwamnati na ci gaba da haifar da ukuba akan jama'ar kasar musamman ma dai talakawa matakan da babban bankin Najeriya CBN ke dauka akan takardun kudin kasar naira ana cewa yayi tsanani to koya talakawa ke ji game da wannan mataki na gwamnati a wannan tafiya na yaki da cin hanci da rashawa
gaskiya kamata shugaban kasa Muhammadu Buhari ya zanna da dukkan wanda ke da haƙi a diba a ceto rayuwarmu mu talakawa dangane da abinci da kayan masarufi ya kamata a diba mutane su samu sauƙin abinci
to sai dai a yanda wasu ke kuka wasu kuwa na ganin haƙuri shine abin yi musamman idan aka yi la'akari da halin da gwamnati ta samu kasar a ciki kamar da wannan malami ke cewa
kowa san yaƙi da ake da cin hanci da komai zai taimaka zuwa gaba amma yanayin kamun akai lokacin muke tunani saboda kare zamana shi ne adalcin ya tara kuɗin da daga amfani da su ba a banmu kuma barayin sake sashi abin su
da me kuke so gwamnati
a wannan muke so gwamnati dai ta taimaka ma talaka da magana abinci manoma kuma a basu taki
a cewar uwar gida Helen Descent ba bukatar gwamnati ta rinka cizawa tana busawa
people can die for hunger before we know let's just make it amicable and so that people can survive this corruption
ta ce idan aka ce a ci gaba da haƙuri to wata rana za a waye gari mutane su mutu ya kamata gwamnati ta yi waiwaye cikin gaggawa idan ka je kasuwa komai ya tashi su tumatur kayan yaji da abinci
things are too hard and very cost in the market
so da yawa dai akan zargi 'yan kasuwa da ƙara kuɗin ababen more jin daɗin rayuwa sai kuwa har da abincin da ake sarrafawa a cikin gida abinda kuma bai dace ba kamar da wani dan trader ya shaida mani
yan ka dauki kamar garan kwaki za ka cewa kusan dukkan anan kasan muke yin shi muna sayan gari da buhu naira 6,600 amma ta kai ta kawo yanzu ana sayan buhun gari naira 10,011 me ya haifar da wannan fitina wannan mu muna gani kamar yan kasuwa suna amfani da wannan damar ne wurin tsawwala al'umma rayuwa a dan rayuwa
yanzu dai a yayin da ake gab da shiga sabuwar shekara ta 2018 'yan Najeriya sun zara ido tare kuma da kasa kulwa domin sauraron sabbin matakan da gwamnati mai ci yanzu za ta iya dauka na inganta rayuwarsu da kuma kawo ƙarshen tsadar rayuwa da aka fuskanta a shekarun baya shekarar kuma da za ta zama wa gwamnati mai ci yanzu zakaran gwajin tafi domin tunkarar zaɓe da za a gudanar a shekara ta 2019 Babangida Jibril, Murya Amurka daga Lagos.